أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوه كان متى أشرن دتايا قوتن ربي أساني شكرا تدبو ديا لدري هدو دا أربعين دا هدو هجرية واندي دا تدشا شدا قوتن شا ديا شكرا تدبو بيو دا أشرن لبيو ميلادية هجرية كي اينا ميلادية منا درسي ندايا أتشكن وانا نتافي مي البركة نا زاد المستقنع في اختصار المقنع زاد المستقنع في اختصار المقنع نا موسى ابن احمد الحجاوي موسى ابن احمد الحجاوي malami ne wanda yake ya rayu a karni na 10 a ainihin wato rayuwar da ya a duniya gaba daya. Muna yi wa ƴan uwa lalle maraba da zuwa wannan majalisi mai albarka. Za mu rinka tattaunawa akan matsaloli na fiqh da dukkan abubuwan da suka shafi ibadat. Za mu tattauna akan su bitafsil kowace gaba idan muka zo kan ta to za mu tattauna akan ta dangane da yaya kamata mutum ya bauta Allah da kuma maganganun malamai akan matsaloli na fiqh din da dusu ne muke wa Allah tabaraka ta'ala bauta. Shi ilimin fiqh ilimi ne wanda yake na larura, ilimi ne na sanin wato ibada. Mutum bai zai shiga aljanna ba sai ya iya bauta wa Allah a daidai bayan ya yi tauhidi, to kuma sai ya iya bautar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ya yi sallah kamar yadda Allah ya ce a yi sallah, ya yi azumi kamar haka, ya yi zakka, ya yi aure, ya yi kasuwanci, ya yi rabon gado, ya yi dukkan mu'amalat na rayuwar yau da gobe duk a cikin fiqh ne. Kullu ramajuratin rayuwar mu ta addini yana da alaka ne da fiqh, ma'ana me fiqh fahimtar addini, ya zamu yi mu gane yadda zamu bauta Allah bayan mun yi kalmar shahada mun yadda da Allah, to kuma yadda zamu bauta wa Allah din a matsayinsa na Allah, to muna da buƙatar mu san shi a ilmance. Wannan littafi ne wanda yake na wani babban malami Musa al-Allama ake ce da shi babban malami Musa ibn Ahmad ibn Musa ibn Salim ibn Ahmad ibn Isa ibn Salim, ana ce da shi Sharafuddin Abu Najah al-Hajjawi al-Maqdisi thumma as-Salihi a Dimashq yake. Dimashq kuma shine babban malamin su mai ba su fatawa a wannan lokaci a dukkan matsala ta fiqh a zamanin sa. Ba wani babban malami da ake waiwaya a tambaya dangane da fiqhun addinin musulunci a kasar Sham gaba daya. A lokacin sa shine Sheikhul Islam a duk kasar Sham a harka ta fiqh, shine Sheikhul Islam gaba daya. An ce kana imaman wari'an, shugaba ne mai taka tsantsan, mai tsantseni, mai gudun duniya, ba mutum ne wanda yake dulmiya a cikin duniya da fitinar duniya ba. Sannan yayi fice, sannan kuma malami ne na hadisi muhaddisan, malami ne na fiqhu faqihan, malami ne na usulul fiqh usuliyan, كان محدثا فقيها اصوليا duka wannan ya hada su gaba daya bayan kaunuhu imaman liman jagora kuma mai bada fatawa an haife shi a wani gari da ake ce da shi hajja hajja kamar yadda ake cewa hajja a nan Hausa akwai wani gari a Annapolis ana ce da garin hajja shekara ta 1895 daidai aka haife shi kuma a wannan gari na hajja a nan ya rayu shi yasa ake ce da shi hajjawi yanzu wanda aka haife shi a Kano sai a ce kanawi an gane ko yawa to anan hajja din aka haife shi yasa ake ce da shi Musa ibnu Ahmad al-Hajjawi al-Hajjawi yana da malamai a da yawa wanda ya karatu a wajen su nan duk malami inda ya kai ga malinta dole akwai waɗanda suke na gaba da shi to shi ma din akwai malamai na zamanin sa wanda ya karatu a wajen su akwai Shihabuddin Ash-Shawki ko Shawki ko suke rubutawa Shihabuddin akwai Muhibbuddin Al-Uqayli wancan Shihabuddin wannan kuma Muhibbuddin akwai wani kuma Shihabuddin shine Ahmad Al-Muradi wannan Al-Uqayli wannan Al-Muradi akwai Najmuddin Umar ibn Muflih akwai Kamaluddin Al-Husaini wadannan su ne manya-manyan malaman zamanin sa a lokacin sa da ya karatu a hannun su in kun lura da sunan nake yawanci mu ba mu sa irin wadannan sunan nake Shihabuddin Muhibbuddin Najmuddin Kamaluddin wannan ma Kamaluddin ana cewa Kamal sunan nake ne na malamai da yawa musamman malaman Hanabila yana da almajirai waɗanda sun yi karatu a hannunsa su man sa cikin manya-manyan malamai wato a bayan shi akwai ɗansa ya karanta da ɗansa sosai yana cikin malaman da sun himmata wajen ba wa 'ya'yansu ilimi don haka ɗansa ya gaje shi ana ce da shi Yahya al-Hajjawi sunan ɗan Yahya al-Hajjawi akwai al-Imam Shihabuddin Ahmad al-Wifa'i a Dimashqi shi ma wannan almajirinsa ne akwai Sheikh Ibrahim ibn Muhammad al-Ahdab as-Salihi wannan kadan ne daga cikin almajiransa shi wannan malami ya kware ne akan fiqhun Hanabila fiqhun Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnati wal Jama'a wanda zamu yi bayani akan usul tushe na fiqhun mazhabar Imam Ahmad akan me ta ginu da kuma bambancin ta da sauran wato mazahib al-fiqhiyya wannan malami yana da littattafai masu yawan gaske kadan daga cikin su akwai al-iqna' li talib al-intifa' al-iqna' li talib al-intifa' akwai hashiyatu tanqih shi ma littafin sa ne akwai hashiyatun ala al-furu' shi ma littafin sa ne akwai sharhul qasida ad-daliya dan sharhu qasidatu ad-daliya ta Shamsuddin al-Muradi da kuma wannan littafi da yake gaban mu mai suna Zadul Mustaqni' fi Iktisar al-Muqni' Allah ya masa rasuwa a ranar Alhamis 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1968 daidai an haife shi 1895 ya rasu 1968 daidai kuma an binne shi a Dimashq shine ake cewa da Hausa da Dimashq ko Damascus da Turanci Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa da ya yafe masa to in kun lura da littafin kamar abu guda biyu ne Zadul Mustaqni' fi Iktisar al-Muqni' shi wannan littafin summary ne takaitawa ne na wani babban littafi mai suna Muqni' asalin littafin mu da zamu karanta Zadul Mustaqni' amma yayi summarizing ya takaice wani dogon littafi ne wani babban littafi mai suna Al-Muqni' mai suna Al-Muqni' to shi wannan Al-Muqni' littafin waye ne tunda yanzu mun gane mai sunan Zadul مولفان زاد المستقنع تو اختصار المقنع ده نوايا شيء نسكت شيء شيء نبغى مالمي موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن عمد ابن محمد ابن قدامة أنسان ابن قدامة كو ابن قدامة المقدسي ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ده سنن شيء نوانا تو شيء نيجي ببم أيكي وانا مالمون كما يزو يتأتي لتابن دن يبادي شيء ودالبان إلمي شما ألوكا تنسى أو حد زمانه أدو زمن سبا إرنسى إن أنشي ومالمي أو حد زمانه ما أنا شيء كديني أزمن سبا إيش مالان الله هنا جرم موسبا إن الله كغسني وترى يوا ألوكا تنسى حس متبا واندي بيسو با واند ذا أكا إساء غرا شيد 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 wajen ilimi da takatsantsan da tsoron Allah da ainihin fatwa da girma Allah yana ba wasu mutane irin wannan to shi ma ibnu qudama a lokacin sa aw hadu zamanihi ne shi ibnu qudama shi kuma ya kware akan ilmu khilafi wal fara'id duk ilimi na sabanin malamai akan matsaloli na fiqh wani ya ce kaza wani ya ce kaza to da wani zai koma cikin littafinsa al-Mughni na Ibn Qudama zai ga kwarewar sa cikin ilimi da harkar al-fara'id da harkar al-usul da harkar fiqh da nahw da lissafi duk ya kware akai gaba ne ba wanda ya yi shi kuma shi Ibn Qudama ana faɗa cikin baiwar da Allah ya masa mutum ne shi kuma mai jure dukkan wani abu na cutarwa shi kuma yayi fice a wannan janibin duk abin da za a yi mai da cutarwa wato shadidul ihtimali ala al-adha yana da tsananin juriya akan duk abin da za a cutar da shi wanda lil adha wanda ya kamata mu koyi da irin waɗannan malamai hakuri juriya dole ne ɗan uwana ku sani duk mutumin da ya hau wannan hanya ta da'awa duk wanda ya hau wannan hanya ta karantarwa to wallahi komun hakurin sa komun alallaba din sa wallahi sai wani ya cutar da shi alƙawari ne ba zai yi ba indai zaka bude qur'ani ka karanta indai zaka bude hadisi ka karanta indai zaka ce wa mutane ku yi kaza ko kar ku yi kaza to wani kuma sai ya zage ka wani sai ya ci mutuncin ka wani sai ya nemi ya kariya ka wani sai ya nemi ya tona maka rami wani sai ya nemi ranka wani sai ya nemi mutuncin ka wani sai ya nemi darajar ka wani sai ya nemi mutuncin iyalin ka wani sai yayi bakin ciki me yasa ka ci gaba haka sunnar rayuwa take yanzu annabi yana zaune wata ran kullu wata mata ta shiryo nama mai lafiya nama annabi yana san nama alaihi salatu wassalam ta dauka ta bashi ya karba ya godiya ya bude ya kama ci sahabbai suka kama ci kurin yana dorawa a bakin sa sai naman ya fara magana yana cewa karkaci 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 inni masmum ni an samu sammu ina da guba a cikina sai annabi ya katse ya tofar da shi sai ya ce ina matar da ta kawo wannan nama aka ce ai ta fita ya ce to kuma zama zan fita ku kawo ta daga nan aka samu security na cewa in ana neman mutum a kewaye wuri annabi ya ce a kewaye unguwar gaba daya sai an kawo ta haka kuma sahabbai da yake sojoji ne dama san tarbiyya islamiyya suka fita wallahi sai suka samu ta aka kawo ta gaban annabi yace ke me kai ki wannan aikin tace ba na son ka ne so nake ka mutu mu huta sai ce to gashi kuma Allah ya kare a tarihi aka ce wasu daga cikin sahabbai da suka ci wannan naman sun mutu tuntuni me yasa wai saboda annabi ya ce a bi Allah kaga shi ma yahtamilu al-adha yana hakuri an zage shi an bata shi yayi zama da makotaka da bayahude alaihi salatu wassalam an ci kwalarsa a gaban gatansa a cikin sahabbansa an jefe shi ya tafi sulhu a cikin garin Madina unguwar Yahudawa da shi da Abubakar yana zaune haka ashe sun shirye wani katon dutse a samansa
ana fara zance kai za su an gizo mai dutsen kurin idan ne shi ya kashe shi sai Allah ya masa wahayi yace tashi daga nan gurin sai annabi put ya tashi kamar zai je kamarwa ya fita ashe Allah ne masa wahayi suna so su kashe shi sun manta akwai wallahu yasimuka minan nas matukar wannan aya tana nan annabi ba za a kashe shi ba za dai a kashe wanda za a kashe amma shi Allah ya alƙawari ba za a kashe shi ba shine ma'anar wallahu yasimuka minan nas amma cutarwa za a cutar da shi dan haka ya kamata ɗaliban ilimi su sani cewa wannan hanya duk wanda bai shiryawa bacin rai a cikin ta ba to ya maja da baya wallahi haka kurin wani zai zo ita zakin ka haka kurin wani zai zo yi da kai haka kurin wani ba kai magana da shi ba kaza kaza haka rayuwa take sai kun yi hakuri dan haka hanyar ilimi hanya ce ta hakuri wai kullun sai mu rinka cewa Allah ya bamu abin da ya bawa annabawa ya bamu abin da ya bawa salihan bayi ya bamu abin da ya bawa manzanni amma kuma ba ma tuno wahalar da manzanni suka sha bala'in da manzanni suka gamu da shi mu roman muke nema kadai in ka ce Allah ya baka abin da ya bawa annabi annabi ya sha wahala in ka ce Allah ya baka abin da ibnu taymiya ya samu salihan bayi a cikin kurkuku ya mutu dan haka dole ne wanda ya dauki wannan hanya ta karatu da karantawa sai wani ya zage shi kamar yadda kuma wani zai so shi wani ya kaunace shi amma wani kuma sai ya bata shi to shi Imam Ibn Qudama a lokacin sa an ce shadidul adha a shadidul ihtimal lil adha yana tsananin daukan ainihin wato cutarwa kuma duk lokacin da yazo yana musun addini jayayya wala yunadiru ahadan illa wa huwa yabtasimu Ibn Qudama baya taba yin jayayya ta ilimi da wani face yana dariya yanzu kai kana musu da abokinka akan wata matsala ta ilimi ranka a bace ai ba haka bane ai kaza kaza ne ai aya kaza ta ce kaza wa a shi yana dariya kana musanta shi kana cewa ba haka bane kuma yana dariya Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kuma alhamdulillah shi ma an ce an haife shi a wani anan dai duk Annabulus din aka haife shi a wata wani gari da ake ce da shi Jamma'in Jamma'in shekara ta a 541 a watan Sha'ban malamai Ibn Qudama abun mamaki daga cikin malamai Ibn Qudama akwai Al-Sheikh Abdul Qadir Ibn Abdullah Al-Jilani ha Sheikh Al-Sheikh Abdul Qadir Ibn Abdullah Al-Jilani Al-Hanbali malami ne na Ibn Qudama dama malaman ahlus sunna suna faɗa Abdul Qadir Jilani malami ne mutumin kirki ne amma abubuwa kuma sun faru a baya da a ce mabiyansa za su lura da rubuce-rubucensa da iliminsa da waɗanda ya tarbiyantar da ba su yi abin da suke ba wala Allah Allah ya ji kansa raham akwai Al-Sheikh Abul Fatih Ibn Al-Munni rahimahullah akwai Jamaluddin Abul Faraj Ibn Al-Jawzi malamin Ibn Qudama ne Abu Zur'a Tahir Ibn Muhammad Al-Maqdisi Abu Zur'a Al-Maqdisi malamin Ibn Qudama ne yana da almajirai Ibn Qudama Abu Ishaq Ibrahim Ibn Abdurrahman Al-Mu'arri Al-Ba'ali mal almajirin sa ne Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Salamata Al-Najjar Al-Harrani almajirin sa ne Shamsuddin Abu Bakar Muhammad Ibn Ibrahim Al-Maqdisi wannan duk almajiransa ne Ibn Qudama yana da tafai da yawa ba mu iya fadar su ba amma daga cikin su akwai littafin Al-Kafi akwai Al-Muqni' shine wannan kenan ko Zadul Mustaqni' fi sharh fi ikhtisar Al-Muqni' to wannan Muqni' din shine mai wannan littafi da muke karantawa yayi masa aiki za ku ji karatun da yake ciki yana da littafin Al-Istibsar fi Nasab Al-Ansar akwai at-tawabin yana littafin rawdatul nadir a cikin usulul fiqh akwai littafin lumatul i'tiqad a aqida akwai mas'alatul ulu shi kuma ya rasu ranar asabar a ranar sallah karama wata rana an yi sallah karama karamar sallah ta idi a shekara ta 1620 daidai a ranar sallah idi ya rasu Allah ya masa rahama Ibn Qudama tayyib wannan littafi da muke karantawa yana da wasu shahararrun sunan nake guda biyu saboda dalibai ilimi ko da mutun zai je wani guri sunan farko shine na gaban ku zadul mustaqni' fi ittisalil muqni' wannan malamai da yawa sun ambace shi kuma duk littafin da aka nakalto bayani akan shi sunan da suke sa masa kenan suna na biyu shine mukhtasarul muqni' kawai babu wannan zadul muqni' ne mukhtasarul muqni' kamar yadda ibn al-imad ya ambace shi a cikin littafin ash-shajarat ash-shajarat shi wato abin da ya faru shine wani zai ce me yasa littafin ya zama yana da suna guda biyu shi matsalar shi imam al-hajjawi musa ibn ahmad a cikin littafin be a muqaddimar littafin be nassanta sunan littafin ba kamar yadda dabi'a al'adar malamai in sun zo rubutu sukan ce littafi na sunan shi kaza to shi bai fadi wannan sunan ba kawai cewa fa haza mukhtasarun fil fiqhi min muqni al-imam al-muwaffaq abi muhammad kawai haka yace wannan na muku wani summary ne a fiqhi na takeice muku wani karatu ne da yayi muku fadi da yawa sai na takeice muku shi na babban malami al-imam al-muwaffaq abi muhammad daga littafin sa al-muqni kaga ma'anar littafin ya bayar to wani suna ne yafi inganci a cikin sunan nakin guda biyu shine wannan zadul mustaqni din fi ittisal al muqni shine yafi inganci shi kuma yafi shahara a wajen malamai wannan littafi akwai abubuwan mamaki da yawa a cikin sa da abubuwan sha'awa malamai suka bibita cikin rubuce-rubucen su suka ce mas'ala ta fiqhu ta fi mas'ala 30,000 wanda duk ya zauna ya karanta wannan littafi din to cikin abubuwan da za a tattauna matsalolin addini na fiqh kullun sun fi 30,000 wannan fa wani kauli ne daga cikin kaululluka masu wato tarin yawa shi yasa aka samu manyan malamai suka yi littafin daga cikin su akwai Allama Ibn al-Imad Allah masa rahama ya rasu shekara ta 1189 yace daga cikin littafai masu muhimmanci mukhtasarul muqni yace amma nafu bihi ma awjazatu lafzihi amfanin sa ya gamu a duniya ilimi ne na fiqhu ne aka samu wannan littafin an gama duk da cewa kuma littafi ne karami takaitacce ba babba ba Muhammad bin Abdullah Ali Hussein a wanda ya rasu shekara ta 1381 shi kuma yace min amfa ima wudi'a fi hadal fanni mafi littafin da yafi kowane amfani da aka sashi a wannan fanni na fiqhu na bayanin ibada shine zadul mustaqni mukhtasaran in dai littafi da za mutum ne musulmi zai amfana da shi da wuri to irin wannan littafin ne Sheikh Abdulrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim Allah ya masa rahama shi ma sun shekara 1392 yace wannan littafi zadul mustaqni da ma sharhin da aka yi masa yace qad raghiba fihi ma tullabul ilmi ghayat ar-raghbi dukkan dalibin ilimi a duniya sai yayi kwadayin wannan littafi ya mai kwadayin wannan littafi iya kwadayi ba yanda dalibi zai daga wannan littafin bai kwadayin sa ba inda yana son ilimi na addini yace washtahadu fil akhdhi bihima da shi da sharhin sa akwai shuru zamu bayani malamai daliban ilimi sun yi riko sun yi ijtihadi sosai wajen riko da wannan littafi likaunihi ma muktasarain latifain saboda takaitaccen littafi ne ba masu tsawo ba sannan daga cikin maganganun da malamai suka faɗa akwai Sheikh Salih Ibn Ibrahim Al-Bulaihi Allah ya masa rahama shi kuma shekara ta 1410 daidai ya rasu yace wannan littafi na Musa Al-Hajjawi ishtamal ala muhimmatil masail ya dauki matsaloli masu muhimmanci a fiqhu musamman fiqhu Hanabila yace lida a'tana al-fuqaha min al-Hanabila bi dirasati shi sa manyan malamai cikin malaman Hanabila a zamanin sa suka himmatu babban malami sai ga ya dauki wannan littafin yana koyar da shi gashi takaitacce amma akwai Allah yayi baiwa wa malamin a ciki wa tadrisihi wa tafahumihi wa tafhimihi malamai sun yi kokari su fahince shi kuma su fahimtar da shi wa bil akhassi musamman a cikin wato kasar wato Annajd can tsibirin kasar Saudiya din da sauransu sun himmata kwarai da gaske malamai Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Allah ya masa rahama shi ma yayi bayani akan wannan littafi shi ma ya masa ma sharhi musamman mai kyau wanda daliban ilimi ya kamata su neme shi a wannan sharhi na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin Allah masa rahama yace zadul mustaqni fi iktisar al-muqni ta'lif abin naja Musa ibn Ahmad ibn Musa al-Hajjawi yace kitabun qalilul alfazi kathirul ma'ani ga lafazan sa gajeru inda za ku bude cikin littafin sai ga very short short kalma dai haka yake jejjefawa yace amma kuma yana da ma'anoni yace ikhtasarahu min al-muqni ya taqaito littafin ne daga cikin al-muqni sannan kuma abun da zai burge ka waqtasara fihi ala qawlin wahid da malami yazo yin iktisarin summary kaw sai ya taqaito akan zance daya cikin maganganun malaman fiqhu a duniya sai ya rike ma dai sai baka shi wanda yafi inganci kaga da kazo kaw sai ibada ba tare da wanda gumbata lokaci ba yace wa huwa raje shine mafi rinjaye a cikin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal yace kuma abun mamaki malamai sun yi bincike bai taba fita daga kan zancen da yafi shahara a mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal ba inda al-mutaakhirina a wajen malaman karshe illa qalilan sai kadan wanda aiki ne dan adam kuma dole ne zai iya fita kuma shi ma yana da wani dalili da yasa ya fita yace masu neman ilimi cikin dullabul ilmi shaghafa bihi al-mubtadi'una min dullabil ilmi ala mazhab al-hanabila malaman ilimi sun yi kwadayi sun rungume shi kwarai sun haddace shi yace wa hafizahu kaseerun minhum an dhahri qalbi wannan littafin dukan su akwai daliban ilimin da sun haddace shi gaba daya yanda ake hadda qur'ani haka suke zuba shi a Allah su haddace shi saboda ai ruhin addinin ne a ciki gaba daya Bakar Abu Zaid an san Bakar Abu Zaid shi ma yayi magana akai duk malaman mu ne duk muna karanta littafin su yace lam yu'allif ko lam yu'allaf ba'dahu matnun mushbi'un bil masail wal muhimmat mithlahu wannan fa littafi na fiqhu da muke karantawa ba a taba rubuta wani littafi ba bayan wannan karni na goma da shi mai littafin ya rayu ba a taba yin wani littafi da ya kosar da mas'ala ta fiqhu ta ilimi irin wannan littafin ba ballantana wai ayi wani wanda zai fishi ko wani wanda yayi ko a samu wani littafi na fiqhu da ya tattaro duk abin da wannan littafi ya tattaro yace babu yace malamai sun ta faɗa wasu cikin iyakan cewa suka ce 3000 wasu ma suka ce ya kai 6000 wasu ma suka ce ya kai 30,000 ko sama da haka matsaloli ne na ilimi wannan manya Allahu akbar duka wannan maganganu ne na malamai Allah musu rahama to shi wannan littafi malai ya samu gata kwarai da gaske yana daga cikin albarkar littafi a duniya kaga mutane suna ta yin sharhin sa ba a takaituwa da sharhi guda daya yanzu sai al-bukhari yana da shuru akwai shahararru akwai wanda ba su shahara ba saboda albarkar littafi ga fatahul bari ga umdatul qari na imamul aini littafin malamai sun ta sharhi yanzu ma a nan duniya wasu suna ta yin sharhi wasu sun yi sharhi ma ba su iya buga shi ba to za ga cikin albarka da Allah yake wa littafin malamai magabata to sai kaga ana tai musu hidima to kun san me sir ikhlasi wallahi malam duk mutumin da Allah ya taimake shi yayi abu don Allah to ko bayan ya mutu Allah yana sawa abun sa albarka ai tai wa wannan abun hidima wallahi kun ga mu wadda an almajiran Imam Malik suka zo suka ce masa ya imam muwadda da yawa ba muwadda dai bace yace ba komai muwadda fa da kake ji ana muwadda ba dai bace yace ma kana lillahi fa huwa baqi yace wanda yake na Allah shine zai dawoma so karka damu kada hankalin ka ya tashi kada ka tsorata me ake so kyautata niyyarka kuma duk abinda mutum zai yi a rayuwa in yayi abu dan Allah Allah yana sa masa albarka koda da karancin shekaru yanzu duba Imam An-Nawawi duka shekarunsa 40 da nawa amma yanzu akwai yaron da za a ce Imam An-Nawawi bai san shi ba mai Riyadu Salihin yanzu duba 40 hadisi akwai wata duniya da ba a karanta 40 hadisi duba Riyadu Salihin yanda Allah ya sa mai albarka a karanta a sauki a maimaita a karanta a sauki a maimaita mai littafin nan yana cikin kabari yana kwance ne ribar sa ikhlasi in zaka ba wani riga ka bashi dan Allah, in zaka taimaki wani a duniya ka taimake shi dan Allah, idan zaka yi wani hanya yi masa dan Allah, duk abin da zaka yi wannan adam kai kokari ka yaki zuciyarka kai masa dan Allah, koda zuciyarka tana son yabo, koda zuciyarka tana son a ce ita tai kai dan Allah, duk abin da aka yi dan Allah shine yake yin albarka. Yanzu kun ga manzo Allah ya karantar da mutane alqur'ani dan Allah, duk albarka alqur'ani. Akwai wata duniya da babu alqur'ani? Akwai wani dan adam da zai zo ya rayu bai karanta qur'ani ba? To mu yi kokari mu rinka koyi da waɗannan bayin Allah da suka yi abubuwa na ilimi, dan karamin littafi takaitacce sai ilimi da bayani a cikin sa. Da yawa cikin malamai sun yi sharhin wannan littafi saboda asali ne a jazirar Larabawa gaba daya ba littafin da suke alfahari da shi akan fiqhu fahimta addini. Wallahi ilmin wannan littafi kadan daga cikin su dan saboda ba lokaci, kuma ɗaliban ilimi yana da kyau ko mutum ya samu dama ya saya saboda ya dada ƙara fadada ilimi. Ar-Rawdul Murbi', Ar-Rawdul Murbi', Sharh Zadul Mustaqni', littafi ne mai kyau kwarai kwarai da gaske na babban malami Sheikh Mansur Ibn Yunus Al-Bahuti, ya rasu shekara ta 1151. Akwai wani littafi ma Bughyatul Mutatabbi' fi Hall Alfazi Ar-Rawdul Murbi', ka duba fa shi kuma wannan Bughyatul Mutatabbi' wajen hall alfaz ar-rawdul murbi' din nan, wannan ar-rawdul murbi' sharhin wato zadul mustaqni', wani shi kuma yazo bayan su shi kuma ya tawarware lafuzan sa masu tsauri, mujallaji ɗaya ne shi kuma wannan na wani babban malami Ibrahim ibn Abi Bakar ad-Dannabi ake ce da shi az-Zinnabi al-Awfi as-Salihi thumma al-Masri, mutum Misri shekara 1194 ya rasu. Akwai wani littafin kuma Sharhul Mumti' ala Ar-Rawdul Murbi' na Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wanda na san da yawa daga cikin daliban ilimi suna da wannan littafin. Wannan shine wanda ake faɗa, Sheikh Utsaimin ya mai sharhi mai kyau, ya zuba ilimi da karatu a cikin sa kwarai kwarai da gaske. Idan kana karanta shi sai ka ji baka so lokacin sallah yayi saboda tsabar dadin karatun da kake ji a cikin sa, baka so ka ji aje as-salatu khairun minan nawm. To wannan yana da kyau shi ma. Akwai Sharhul Muktasar ala Zadul Mustaqni na Sheikh Fauzan, an san Sheikh Al-Fauzan Al-Fauzan, Sheikh Salih Al-Fauzan, shi ma yana da littafi Al-Muktasar ala Zadul Mustaqni, littafi ne mai kyau. Akwai Hawashi da aka yi, Hashiya 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 ala Muktasar Al-Muqni na Abdul Ghani Al-Utayli, akwai Hashiya ala Zadul Mustaqni na Ibn Bishr عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن بشر النجدي شيما ان بغا شي. اكوي كلمات السداد على متن الزادي للشيخ فيصل المبارك شيما yana nan an buga shi yana kasuwa. اكوي الزوائد على الزاد نا محمد ابن عبد الله ابن حسين ابو الخيلي شيما yana nan ana sayar shi a kasuwa. اكوي حاشيه الشيخ علي الهندي اكوي مقدمه mai kyau a cikin wannan littafi shima yana nan an buga shi a kasuwa. أكوي السلسبيل في معرفة الدليل نشيك سالي ابن إبراهيم البليهي شما ينادن لتافي نميكيو. أكوي الملخص الفقهي ملخص الفقهي أكوي شكاك أكاسور كرمي نا الشيك سالي الفوزان الفوزان ينادكيو قري لغسكي. أكوي الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد نشيك سالي الفوزان كدوب دمالي ميديني أما ياي وجن أبو أخو أكل لتافي ديا سبودة مهمان شل لتافي. أكوي akwai wani malamin da suka karanta littafin kuma gaba ɗaya ma yana cikin cassette sharhin sa tun daga alif din sa har ba, sun karance shi a gaban ɗaliban su sun yi sharhi shi ma, zan faɗe saboda ɗalibai ko za su bincika samu sautin ka ji karatu yadda malamai suka yi himmatu da wannan littafin Zadul Mustaqni na Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Wannan sharhin da yake littafin yana nan a cikin cassette, yanzu in kai browser zaka same shi. أكوي شرح زاد المستقني نا الشيخ عبد الله ابن جبرين ربما لميني السعودية أشكي ما لمي ما سوف توا. أكوي سوت جنسا أكوي الشيخ عبد الله بسام شيما ينا نن شرح انساني نكاسيت. أكوي الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي ربما لميني أكرت تندمو الجامع المسلمين شيتا مدينة ينزينا أشكي هيئة كبار العلماء ينا ركجراء مسلا شما ذا الله صلى الله عليه وسلم يايكرات نكتائي أشكي وانا للتافي yayi bayani na ilimi na gaske ya bayyana bai wanda Allah ya masa Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala tunda kai dai an ce Shinqiti kasa akwai karatu shi wannan littafi ne na ya himmata kwarai da gaske akan fasaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jamaa mun san shi kuma mun san tarihin sa daidai gurgudu asalin mazahib jama'a mazhaba dinnan da kuke ji ana fada malamai suna cewa tun kafin waɗannan malaman Imam Malik Imam Ahmad Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa tun kafin su zo akwai mazhaba an ce mazhaba fahimta me wani ya fahimta akan mas'ala kaza shi yasa ake cewa mazhab ahlul madina ce mutanen madina suka zauna da manzon Allah da sahabbai sun dogara akan abubuwa da yawa da yawa abinda mutanen madina kafin zuwa mazhabobin nan suka dogara da shi sun dogara ne akan fatawomin Abdullahi ibn Umar duk wani matsala ta addini sai a ce mai Abdullahi ibn Umar ya fada kar ka manta akwai aya akwai hadisi ko ba haka bane ba to amma kafin mazhabar Malik Shafi'i Abu Hanifa Imam Ahmad tazo to me mutane suka dogara shi mutanen Madina kawai abinda suke so a ga musu me Ibn Umar yace kar ku manta ku yi mutane uzuri ko a yanzu mutane kala kala ne akwai daliban ilimi wanda suke iya bude littafi su shiga su yi karatu su binciko su iya gura wancan hadisin da wannan su ga maganar wancan malami da wancan akwai waɗannan akwai kuma ga maganar mutane abinda suke so suna so su ci me Sheikh Ja'far ya ci me Sheikh wane ne ya ci ina fata ana fahimta kawai abinda suke so me wane ya faɗa ba ruwan su da aya ko hadisi yanzu a Saudiya an rayu me Sheikh Bin Baz ya ci an rayu a Najeriya me Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ci saboda akwai mutanen da ba su zurfin karatun da zaka je kai jaja musu aya da hadisi kana tafsiri kawai ai malami mai tsoron Allah ne mai addini kawai me ya faɗa idan aka tambaye shi akan alwala tayi mallan tayi baya bukatar aya ko hadisi sai ce nagode Allah saka da alkhairi da yawa mutum zai maka batawa mallan me hukuncin kaza zaka ce a ai wannan haram ne sai ce nagode Allah saka da alkhairi saboda annabi ya ce tuntuni ya kashe wani sai yayi gaba bai da bukatar ka bashi annabi ya ce saboda ya yadda da kai ai sai da ka karanta annabi ya ce din shi yasa ka gaya masa wannan yake nuna darajar malamai a cikin al'umma wannan yake nuna mana kimar malamai a cikin al'umma sun kai ga kawai in an tambaye sun ce ayi kaza kawai za a yi sai a ce ai haka malamai suka ce to ya kamata a daɗa sanin darajar malamai a kimanta malamai kenan a daɗin a farko tun kafin mazhaba ta zo mutanen Madina da fatawarwa suke aiki Abdullahi dan Umar mutanen Makka fa da fatawarwa suke aiki Ibn Abbas da ayoyin da hadisan amma ga magarin mutane kawai me Ibn Abbas ya fada a Makka gaba daya a Madina Ibn Umar ya rike wuta a Makka Ibn Abbas ya rike wuta mutanen Kufa kuma Ibn Mas'ud mutanen Kufa Abdullahi ibn Mas'ud shine ayar su kawai duk abinda zaka ga musu in baka ce Ibn Mas'ud ba ba za su saurare ka ba dan ko hadisin ka kawo sai a ce yaya Ibn Mas'ud yayi bayanin sa saboda sun san sahabin annabi ne kuma mai ilimi ne ina so yan uwa su gane tarihin samuwar mazhaba kenan waɗannan manya-manyan garuruka da mu a musulunci ba su ne ba Makka Madina Kufa ina fata ana fahimta yawa Ibn Muflih yake cewa mazhabul insani ma qalahu aw jara majrahu min tanbihin aw ghairihi kawai a wancan lokaci abinda wani ya faɗa ko abinda ya gudana a bisa tsarin abinda wani ya faɗa shine kawai to menene nau'in fiqhu da aka rubuta a wancan lokaci a kowace mazhaba akwai ahkamu tauhid hukunce-hukuncen tauhidi fatawoyin su da maganganun su akan tauhidi namu shine ruhin addini akwai ahkam fiqhiyya qat'iyya hukunce-hukunce na fiqhu yanke sake ba kaidi wanda a ciki a wannan lokacin in an zo an faɗi hukuncin fiqhun ba a cewa wannan hukuncin mazhabar wane ne ba a faɗa ba a cewa mazhab fulan wujubu salla mazhabu salla ay mazhabu fulan karahati salla ba a cewa wane ba a kiran sunan wani nau'i na biyu akwai ahkam fiqhiyya ijtihadiyya wancan na farko ahkam fiqhiyya qat'iyya in an ce qat'i matsala ce ta fiqhu yankakkiya sake ba gaini in an ce ahkam fiqhiyya ijtihadiyya hukunce hukunce na fiqhu amma akwai ijtihadin su magabatan a ciki anan gurin wato akan imami wani imami guda daya da cikin riwayoyi daga cikin riwayoyin waɗannan wanda suka gabata. Na hudu akwai ahkam ijtihadiyya kawai min amali sahabi ko min amali ashab, sai a duba wai me sahabbai suka aikata akan matsala kaza kafin a ɗauki ra'ayin wata mazhaba. Sai a duba to sahabbai me suka yi, an yi rayuwa a lokacin da mazhabin takas sahaba shine addini. Malam kaga wannan yana nuna mana duk mutanen kirki tun asali da farko suna ganin mutuncin sahabbai, saboda gaba ɗaya addinin musulunci ya rayu akan me suka faɗa. Ka ji ba komai za a yi na addini sai a ce me sahabbai suka yi. Amma yau mun waye gari, wasu la'anta suke, wasu tsine musu albarka suke. Wannan kadai ya isa ya nuna maka hasara da taɗewa na waɗanda suka ɗauki gabarar zagi da cin mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tun daga gaba ɗaya fatawoyinsu ne ma a cikin addinin gaba ɗaya, da sallar da kake yi, da azumin da kake, da me kake, duk da fatawoyin sabbai ne. Akwai kuma ahkam ijtihadiyya min amalil ashab min babi ijtihadihim, to me sahabbai suka aikata wannan addini ne, sannan kuma me sahabbai suka yi ijtihadi, abinda suka rasa wani nassi, wani kokari suka yi akan aikata wata ibada, ita ma kwafarta ake yi mu ma mu yi irin nasu. Wai jama'a, wai meye hikimar kawo mana aikin sahabi da ijtihadin sahabi dan a nuna mana aikin sahabbai, ijtihadin sahabbai, ibadar sahabbai, addinin sahabbai, mu'amalar sahabbai, ilimin sahabbai shine addinin mu, shine rayuwar mu. Ba za mu taba rayuwa ba tare da sahabbai ba. Shi yasa malamai suke cewa waɗannan da suke zagin sahabbai ko suke la'antar sahabbai, wallahi rugurguje addini suke gaba daya. Idan kuka wayi gari kuka yadda da zagi da ake wa sahabbai da la'antar da ake musu, to za ku wayi gari gabaki daya addinin ku a rugurguje yake. Abu na ƙarshe, wannan mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbali, menene peculiarities ɗinsa, menene mazaya, menene fifikonsa, menene matsayinsa in ka hada shi da sauran mazhabobi? Na farko dai shi ana ce da shi fiqhu dalil, kawai shi fiqhu ne da yake ya ginu akan hujja da dalili. Fiqhu dalil fiqhu ne, amma akwai hujja, akwai dalili, fahimta ne a bisa aya, fahimta ne a bisa hadisi, fahimta ne a bisa kaza. Su din ma wadancan din akwai dalilan da suka dogara da shi, sai dai kowa da irin dalilin da ya fifita. A cikinsa akwai matsaloli na ilimi, kasratul masailil ilmiyyati wal amaliyya, akwai da yawa daga cikin matsaloli na ilimi da na aiki gaba daya. Sannan kuma shi baya amfani da takdiri, kaddara abu a ce kaza da kaza kaza ne da kaza, a'a nasi yake dogaro da shi. Baya zurfafawa a cikin ra'ayi, shi fiqhun hanabila zurfafawa a cikin ra'ayi, albudu an al-ighraq fi ar-ra'y. Sannan kuma abinda ya sha'ara da shi akwai at-tasir fi al-ahkami, sauki yana daga cikin mazhabar da tafi kowace mazhaba, sauki a cikin hukunci-hukuncin ibada. Shi yasa mu ma muka lalmo wannan littafin dan mu samu sauki a cikin mu'amalat, akwai sauki ba tsanani akan sharuda, akan harkar aure ya sauƙaƙa al'amura sosai. Zamu zo mu bayani insha Allah menene asalin aqwal na Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa, tushe usul na maganganu Imam Ahmad menene tushen su? Na farko an-nusus, duk inda Imam Ahmad yayi magana to yana dogaro ne da nassi. Falam yaltafit ila khilaf, kaduba akwai maganganu na Umar ibn Khattab da aka kawo dangane da hukuncin mabtuta da hukuncin at-tayammum ga mai janaba, da zamu zo mu tattauna akai. Wallahi Imam Ahmad da yazo kawai nassi ya nema, shi idan yazo matsala kawai yana neman nassi ne, baya waiwaitan maganan wani sai dai ya rasa. Abu na biyu, in ba Qur'ani ba hadisi sai ce to me sahabbai suka bada fatawa, kaji Qur'ani da hadisi ko? Na biyu, in bai samu ba sai ce to sahabban da aka saukar da Qur'ani da hadisi me suka bada fatawa. Abu na uku sai ya ce menene sabanin da sahabbai suka kai akan mas'ala kaza, idan sahabbai sun yi sabani akan matsalar rabon gado, akan matsalar kaza kaza, ko matsalar aure kaza kaza ko matsalar sadaki kaza kaza sai yace to a cikin su wanne ne aqrabuha ila dalili wanda yafi kusanci da dalili abin da yake nufi aqrabuha ila alkitabi was sunna wanne ne yafi kowanne kusanci zuwa ga alqurani da hadisi wai hatta maganar sahabin fa sai a duba aga wanne ne yafi daidai da alqurani yafi daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na biyar shi kam akan ya dauki ra'ayin wani malami na fiqh to yana aiki da wato al-mursal yana aiki da al-hadith ad-da'if yace idan bai samu wani abu ababin ba in yaga wani hadisi ko da'ifi ne to da ya dauko maganar wani sai yace bari dauki wannan hadisin da'ifi tunda ba inda wata magana ta annabi bari dauki mai raunin tunda akwai magana mai rauni ta annabi akai sai rike akai Allah ji ga Imam Ahmad abu na biyar idan bai samu wannan ba sai yace to ai kiyasi zamu zo mu tattauna akan alqiyas da rabarban alqiyasi bismillahir rahmanir rahim malam mai littafi yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi hamdan la yanfadu afdala ma yanbaghi an yuhmada wannan shine abin da mai littafi ya fara bude da shi ya fara da fadin alhamdulillahi rabbil alamin da bismillah na'am ya jama'a duk inda musulmi yake duk inda malami yake in zai fara abu sai ya fara ambata bismillah kai ma kai aiki duk abinda zakai ka rinka bismillah in kana son Allah ya ma albarka kazo ka shiga abu ba bismillah akwai hadari zaka gamu da masifu masu tarin yawa shi yasa alqur'ani ma da bismillah ya fara sunnar manzon Allah ma da bismillah ta fara kenan shari'a ne fara bismillah a cikin komai a cikin ayyuka na yau da gobe a cikin mu'amaloli a cikin ci bismillah in za a sha bismillah in za a shiga masallaci ma bismillah duk abinda mutum zai yi sai bismillah tabarrukan wasti'ana dan tabarruki da neman taimako Allah tabaraka wa ta'ala ya fara sura daga cikin surorin alqur'ani da bismillah bismillahir rahmanir rahim dukkan surorin alqur'ani gaba ɗaya da bismillah ake fara su in banda bara'a to kai sai ka zo ba ka fara da bismillah ba manzon Allah shi ma duk abin da zai da bismillah yake farawa idan zai fara karatu sai ya ce bismillah idan zai aika wasiqu gurin wasu sai ya ce bismillah idan zai aika sako zuwa ga wasu sarakuna zai kiraye su zuwa ga Allah sai ya ce bismillah koda arna zai aika takardar wallahi sai ya yi bismillah sallallahu alaihi wa sallama Annabi Sulaiman shi ma da bismillah yake farawa kamar yadda Qur'ani ya bamu labari ba ya aika wa Annabi Bilqis takarda ba qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim a kashe ba Annabi ne kadai ban zai rubuta wasiqa ko sako yake sa bismillah an waito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada duk abin da aka fare shi ba bismillah to wannan abun lalatacce ne a wata riwayar la yubda'u fi bilhamdillah riwayar Imam Ahmad da Imam Abu Dawud riwayar Imam Abi Huraira farawa da bismillah sunna ce mai karfi to meye bismillah take nufi neman taimako meye bismillah take nufi neman tabarruki kawai al isti'anatu wat tabarruku shine kullun a cikin bismillah ai astaeenu billah wa atabarraku bismillah ina neman taimako a wajen Allah ina tabarruki da kuma sunan Allah sannan yace Allahu yace bismillah to Allahu din sunan Allah ne babban suna shi yasa ba a ce bismir rahmani ba ba a ce bismil maliki ba ba a ce bismil qudusi ba sai aka fara kiran Allahu shi kun san me shi Allahu shi yana dauke ne da ma'anar duk sunan Allah gaba daya wannan Allah shi yasa kowa take da Allah ko arni ma ce Allah kowa yayi ma sai ce Allah wani sirri ha duk wani sunan Allah daga cikin sunan nikin Allah tabaaraka wa ta'ala babu wanda wato Allahu baya dauke da ma'anar a cikin shi shi yasa in kace Allahu walidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ذاك الله دين suka ce alamun ne alal zat wata alama ne na zatin Allah kai ana cewa Allah kawai sai ka tuno Allah ubangiji ko abun bauta ana cewa Allah sai ka tuno Allah shi yasa suka ce la yusamma bihi ghayru ba wani a duniya da ake ce mai Allah in ba Allah ba dan wancan da yake cewa kaza shi Allah ne wani Allah ne duk ƙarya suke wallahi babu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata babu wani in ba Allah ba kuma ba wani mai suna a duniya in ba Allah ba ba wanda ya isa a ce masa Allah komin girman sa komin matsayin sa komin shaharar sa komin daukakar sa komin karama sa komai ba wanda ya isa ya ce shi Allah ne babu in ma ya fada muku ƙarya yake shi yasa Allah da kansa ya ambaci kansa da sunan Allah din shine dhul uluhiyya ma'abucin ubudiyya Allah shi kadai abun bauta almustahiqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala sai arrahmanur rahim wannan arrahman arrahim sunan Allah ne shi ma Allahu ismun lillah arrahman ismun lillah warrahim ismun lillah menene bambanci tsakanin arrahmanu da arrahim duka arrahman da arrahim suna dauke da arrahmatu ne me rahama jin kai sifatin min sifati Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ma'ana sifar Allah ne mai jin kai in ka ce arrahman kana da mai jin kai arrahim ma kana da mai jin kai ma'ana Allah yana da rahama gamammiya idan ka ce arrahman gamammiyar rahamar Allah da ta shafi kowa sama ƙasa kafiri ba yahude musulmi fasiki fajiri dan luwadi mazinaci azzalimi kowaye ma ya shiga cikin arrahman ba wani wanda yake rayuwa a bayan ƙasa ba tare da yana karkashin inuwar arrahman ba rahamar Allah ga al-khalqu gaba daya a duniya to arrahimu fa wannan kuma rahama ce da yake wa mu'mini kadai duk wani mai imani to jin kayin Allah gare shi sunanta rahim ma'ana sunan Allah mai rahama ga mu'minai wanda duk ba mu'mini ba bai sai samu wannan arrahim din ba alhamdulillah wannan rabo ne ga Allah tabaaraka wa ta'ala kuma kamar yadda ana farawa da alhamdulillah ana farawa da bismillah qur'ani ya ta fada wurare da yawa Allah ya da kansa ya ta fada alhamdulillah ga tanan kullun sai mun yi kullun sau nawa muke alhamdulillah asubahi alhamdulillah azhar alhamdulillah magriba isha'i la asr alhamdulillah alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Allah da kansa ne fa yake cewa alhamdulillah alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur godiya tabbata ga Allah da ya halicci sammai da ƙasa wainan ana ga maka wai me yasa ake cewa Allah ana gode masa na farko alhamdulillah rabbil alamin shine ubangijin talikai na biyu alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba a gode ga Allah dan shi ya saukar da littafi ga annabin sa alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda dan shi ya halicci sammai da ƙasa dole a gode masa wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhid walada ka ga ya musu ya muhammadu ku ce alhamdulillah ubangijin da bai da da kawai dan bai da da ya kamata ku ta gode masa dan haka mallan ya fara da alhamdulillah dan qur'ani ma a cike yake da alhamdulillah me alhamdulillah to yabo ga wanda ya maka ni'ima shine alhamdulillah as-sana'u 'alal mun'im ka yabo wanda duk ya maka ni'ima akwai wani wanda ya maka ni'ima a duniya in ba Allah ba jami'ul mahamidi lillah duk wani yabo yana ga Allah shine ma'ana alhamdulillah ba wanda ya cancanci alhamdul mutlaq in ba Allah ba ma'ana yabo sake ba kaidi ko ya maka sai ka gode ko bai maka ba sai ka gode ko kana jin dadi sai ka gode ko ba dadi sai ka gode wai wani sahabi aka ji yana ta zikiri alhamdulillah 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 aka ce me yasa kake yawan zikiri da alhamdulillah yace kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yana son ta dan Allah ya ce wa annabi wa qulil hamdulillah Allah yana son alhamdulillah shi yasa ni ma nake ta me nake cewa alhamdulillah 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 dan haka dukkan yabo mudlaki shi Allah ko da dadi sai an gode mai ko ba ji dadi ba sai an gode ko ana sama a gode in ana ƙasa a gode inda kudi a gode in ba kudi a gode inda yunwa a gode in an koshi a gode dole a gode masa shine alhamdulillah mutlaq akwai wanda ake masa wannan ba Allah ba ina jin ko babanka ne akwai dan istisna'i ko ko babanka ne wata zaka ce kai kadan ja da waya kadan amma Allah dole ka gode masa shine alhamdulillah mutlaq amma wanda ba Allah ba to shi ana masa godiya ne a bisa gurgudan abin da yayi. Haka malamai suka ce duk wanda ba Allah ba yahmadu ala qadri ma yajri ala yadayhi min alkhair, iya daidai gurgudan alherin da ka samu wajen sa iya yaban da zaka yi mai. Ka gani ba laifi bane dan baka taimake ni ko ban yabe ka ba, ko baka bane iya taimako na iya yaban ka da zan yi, ko baka bane ba iya agazan. To ai ai dabi'a ce ma ta dan adam wanda yake kyautata masa dole iya yabe shi, kuma dabi'a ce ta dan adam wanda ya makale baya ba wani baya yi wani ba zai yabo da baki ya taya banka ba. Dan haka in kana son ka samu yaban Allah kuma ka samu yaban mutanen da kake rayuwa da su ce maka musu, gashi nan fa malami suke ce ammal makhluqu fa huwa yuhmadu ala qadri ma yajri ala yadihi min alkhair, ana gode masa ne a bisa gurgudan abin da ya gudana na ainihin wato alheri. Rabbil alamin, ubangijin talikai. Menene alamin? Rabb, in an ce rabb ana nufin mallaki, sayyid, المالك السيد المصلح المربي للعالمين, مملكي wanda ya mallaka, wanda yake shugaba, wanda yake jagora, ubangijin talikai gabaki daya. To kashi mun fara da lokaci ya tsaye da sai mu tsaya sati mai zuwa sai mu tashi akan me ma'anar al'alamina. Abinda na faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada, wanda ne na kuskure ko tutuban harshe ina neman Allah ya yafe mana. Wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.